الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya gaddara haduwarmu domin fara karatu a cikin littafinmu mai albarka Irshadus Salik na mazhabar al-Imam Malik, Imam Darul Hijra, Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, na babban malami Shihabuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Askarin al-Maliki al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. A yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon littafin. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi mana gamnakatar wajen faɗar daidai cikin abin da ya shafi ma'anin waɗannan kalimomi na wannan littafi mai albarka. Na bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما.
نعم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما لن يتدك واند أبيجي سبحانه وتعالى يكي نفنش دع الخير. To Allah subhanahu wa ta'ala yana fahimtar da shi addini na musulunci. Wannan fada ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, kamar yanda yake cikin sahihai. Dukkan wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufin shi da alkhairi a wannan gida na duniya, ya zamanto bawan Allah khamidi mutawadi'i mai aiki da alqur'ani da sunna, to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fahimtar da shi addini na musulunci, ya kimsa mai fiqhu a cikin addini na musulunci. Hadithun sharifun, wannan hadithi ne wanda yake madaukaki saboda yana cikin hadisai waɗanda suke cikin sahihai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Za mu fara karatun wannan littafi da sunan Allah Ar-Rahman, wanda yake mai babbar kyauta a wannan duniya, wanda kyautar shi ta hada mumini ta hada kafiri. Ar-Rahim, wanda yake mai kyauta ga bayin shi waɗanda suke mumine, mai jin kai ga bayin shi waɗanda suke mumine a gobe kiyama. Wa sallallahu wa sallama taslima, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara daɗin tsira da aminci, ala sayyidina Muhammadin, abisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa alihi, sannan kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga alaye na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa sahabihi, da kuma sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wa salam, wa azwajihi, da iyalin ma'aiki alaihi salatu wa salamu matayenshi, wa zurriyatihi, da kuma zurriyarsa. Wato Allah subhanahu wa ta'ala ya yi salati a gare su, ya lullube su da rahamarshi. Na'am.
Qala shaykhul faqih الإمام الحافظ العالم العلامة المحقق الفطن شهاب الدين عبد الرحمن بن محمد بن عسكري المالكي البغدادي رضي الله عنه.
نعم. قال الشيخ الفقيه الإمام الشيخ دتيجو نمسلنتي الفقيه wanda yake babban malami wanda ya fahimci addini na musulunci, faqihi kenan. Al-imamu shugaba wanda ake yin koyi da shi wajen aikata ayyuka na alkhairi, ma'ana allazi yuqtada bihi fil khairat, wanda ake yin koyi da shi wajen aikata ayyuka na alkhairi. Al-hafiz, babban malami bijimi wanda yake mahaddaci ga dukkan abin da ya koya. Wato za mu ga cewa malamai na da iliminsu ba wai a cikin littafi ba yake, iliminsu a cikin ƙirjinsu yake. Laysa bi ilmin ma ya ilqi maduru mal ilmu illa ma hawahu sadaru, wato ilimi ba shi bane abin da almurɗinka ya tattara na littattafai, kana da littafi kaza, kana da littafi kaza, kana da littafi kaza. Ilimi shi ne abin da ƙirjinka ya haddace, abin da ka haddace a cikin zuciyarka, wannan shi ne ilimi. To shi ne yace alhafizu bima alima, wanda ya kiyaye dukkan abin da ya sani, duk abin da ya koyo daga wajen malaman shi, to ya haddace shi, ya rike shi a ko'ina. Idan ka tare shi ka mishi tambaya zai iya baka amsa a ko'ina. Idan ka ce ni akarbakallahu wannan magana a cikin wani littafi ne take, zai iya gaya mata gurbin da zaka same ta. In a cikin fasali ne zai iya gaya maka fasali, in babe ne zai iya gaya maka baban, in darasi ne zai iya gaya maka darasin. Al'alim sannan kuma babban malami ne, masani ne dangane da abin da ya koyo daga wajen malaman shi, duk abin da ya koyo daga wajen malaman shi ya san shi. Al'allamatu sannan kuma mutum ne wanda yake mai yawan sani. Al'allama ta dinnan ta'ul mubalaga ce. Al'allamatu mutum ne wanda yake mai yawan sani, irin su alfahamatu, addarrakatu da sauransu. Almuhaqqiq wato wanda yake mai tabbatarwa, wanda ya tabbatar da ilimi, ya tabbatar da shi, ya kyautata shi, ya haddace shi. Alfatsinu kuma babban malami ne wanda yake mai tsananin lura da kaifin hankali da basira. Shihabuddin wato tabraro na addini shi ne Abdurrahman ibn Muhammad ibn Askarin al-Maliki al-Baghdadi. Abdurrahman dan gidan Malam Muhammad, dan gidan Malam Askar, wanda yake ba malikiye wajen madhaba, dan malikiya ne. Al-Baghdadiyu baladan, wanda yake mazaunin Baghdad, wato wanda yake mazaunin Madinatu Salam, wato ita ce birnin Baghdad. Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Na'am.
Alhamdulillahi lahadi ila sabila al-ila sabilir rashadi al-alimi al-alimi bima batana wa zahara min ahwali al-ibadi.
Na'am. Alhamdulillahi, godiya ta tabbata ga sarki Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hadi ila sabilir rashad, Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda yake shiryar da bayinsa zuwa ga tafarki wanda yake na shiriya, tafarki wanda yake mai kyakke, wanda babu karkata a cikinsa, shi ne addini na Musulunci. Al'alimi bima batana wa zahara min ahwalil ibad, sarki wanda yake masanin dukkan abin da ya buya da abin da ya bayyana na halaye na bayi ga baki daya, da ayyukansu, da motsatsukansu, da shuruɗinsu. Ubangiji ta'ala ya ce innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa wa yusiruka lil-yusra. Na'am.
Ja'il ulama'i wasidatan fi bayan al-ahkami.
Ja'il ulama, sarki Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda shine ya sanya malamai waɗanda suke doke da tuta da liwa ta abin da ya shafi gado na annabta, to Allah ta'ala ya sanya su su zamanto wasiqa, wato su ne tsani fi bayanil ahkami, cikin bayani na hukumce-hukumce na addinin na Ubangiji. Wato Allah ta'ala ya sanya malamai su zamanto tsani ne na shi tsakankanin shi da bayinsa, su dinga yi wa bayinsa bayani na addini na Musulunci, da ayoyi na Al-Qur'ani, da kuma hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
Tariki na bima allamahum bainal halali wal harami,
sannan kuma su waɗannan malamai na Musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su su zamanto fariki na bainal halali wal haram, masu rarrabewa, masu rabewa tsakankanin halali da haramu, tsakankanin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa bayin shi su ci, su aikata, da kuma abubuwan da Allah ta'ala ya haramta a kan bayin shi su aikata ko su ci, bima allamahum, da abin da Allah ta'ala ya sanar da su na ilimi. Na'am.
Tarrabihu man faza bi mutaba'atihim wal khasiru man hada an musahabatihim.
Farrabih shehu Allah ta'ala ya lullube shi da rahama yace farrabih, wato yaro wanda yake mai albarka, mai riba, mai cin riba ta duniya da ta lahira, shine manfaza. Dukkan wanda ya rabauta bi mutaba'atihim da bin lawalin malamai, da bibiyar lawalin malamai, kar ya zamanto yana bin malamai amma kuma saboda ya ci dindinniyarsu, yana bin su ne inda suka yi daidai ya taka ya bi, inda suka yi kuskure ya nema musu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba saboda ya yi at-tasri ba, ya dinga rarrabuka akai akai, ya dinga me yasa suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza, saboda su bayin Allah ne, ibadun mukarramuna, amma kuma ba shi yake nuni akan su masu mai bane. Inda ba su yi daidai ba ya nema musu gafarar Allah subhanahu wa ta'ala, inda suka yi daidai ya dora lawalin, ya dora takunsu akan takunsu. Yawwa, wal khasir, wanda yake hasararre, wanda shine wanda Allah ta'ala bai nuface shi da rahama ba, man hada an musahabatihim, shine dukkan wanda ya baude ya karkace ga barin abokantakar malamai da kuma abokantakar waɗanda suke zama da malamai da kuma sawunsu, wanda ya zamanto ya baude shi ba ruwan shi da fahimta ta magabata, shi kawai inda ayar nan ya karkatar da ita kawai shine daidai. Idan aka ce ina magabacin shi, ce ba shi da magabaci ko misalin zarra, ko ɗaya ba ya da magabaci akan fahimtar wannan ayar daga cikin malaman musulunci, ba shi da magabaci akan fahimtar wannan hadisi daga cikin malaman musulunci, amma duk da haka kuma yake so a ɗauki wannan fahimta tashi. Kaga wannan shine al-khasir, wato wanda ya tabe saboda ya rena magabata. Na'am.
Wa salawatuhu wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin da'i ila daris salami al-mubashir bima fiha min at-tafdhili wal ikrami wa ala alihi wa ashabihi al-baradati al-kirami. Baradati al-kirami salatan tujibu lahum mazid al-fadli wal in'ami.
Ma sha Allah. Wa salawatuhu wa salamuhu, sannan kuma tsire-tsiren Allah da amincinsa su ƙara tabbata, ala abdihi, akan bawan shi, wa rasulihi, kuma jakadan shi shine Muhammadin, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, adda'i ila daris salam, wanda yake kiran bayin Allah subhanahu wa ta'ala a kullum, a kowane lokaci, a kowane yanayi, ila daris salami, zuwa ga gida wanda yake na aminci, ita ce aljanna. Lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Al-mubashir, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo shi domin ya zamanto mai bayar da al-bashir, bima fiha, dangane da abin da yake cikin aljanna, min at-tafdhil, na abin da ya shafi at-tafdhil, wato fifiku, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake fifita bayinsa waɗansu akan waɗansu, wal ikram, da kuma mutuntawa da girmamawa a cikin aljanna. Wato at-tafdhil shine a baiwa mutum abin da ya fi sama da haƙin shi, shine toriya akan abin da mutum ya cancanta a bashi, shine al-fadlu, zalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Al-ikram shi kuma shine yiwa mutum goma ta arziki, a mutunta shi, a girmama shi, bana a yi ta zuba mai ni'ima bayan ni'ima. Na'am. Wa ala alihi, sannan kuma tsira da aminci su ƙara tabbata ga alaye na ma'aiki alaihi salatu wassalam, wa ashabihi, da sahabbai na ma'aiki, albarara, wato sahabbai waɗanda suke kubutattun bayi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufe su da alkhairi, alkirami, waɗanda suke masu karamci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, salatan tujibu lahum mazidal fadli wal in'am, salatin da take wajibta wa su alaye na ma'aiki da sahabbai, mazidal fadli, kari na fadala, da kuma ni'ima a wajen mahaliccinsu ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane? yawwa
wa ba'du fa innal walada sa'ida waffaqahu Allah ta'ala lamma rahaqa sinna rashadi
yawwa
wa nahaza an yantazima fi silki ahli sadadi na amsa'alani an asna'a lahu kitaban يكون مع كثرة معانيه وجيز اللفظ سهل التناول والحفظ
شيكنا وبعد مالن yace bayan nayi yabo ga ubangiji subhanahu wa ta'ala nayi salati ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma alayensa da sahabbansa da wadanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako fa innal walada sa'id haqiqa da wanda yake mai arziki yaro wanda Allah ta'ala ya nuface shi da arziki na duniya da na lahira waffaqahu Allah ta'ala Allah ta'ala ya katartar da shi lamma rahaqa sinnar rashad yayin da ya kusanci shekaru na shiriya shine yayin da ya kusanci shekaru na balaga وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم تو يعين ديكو سنتي شكرو واندسكينا بلغا وناهز أن ينتظم في سلك أهل السداد واتو يكو سنتي يسارو يشريو أتكن سيلالي نما أبو تادي دي واتو سوني باين الله واندسكي مسلمي masu hankali waɗanda suka mayar da al'amuransu ga baki ɗaya zuwa ga Allah ta'ala. Na'am. Sa'alani an asna'a lahu kitaban. To yayi bara a wajena. Ya nema a wajena an asna'a lahu kitaban in shirya mai littafi, in wallafa mai littafi wanda yakunu wajizal lafzi ma'a kathrati ma'ani. Ya kunu wanda wannan littafin zai kasance wajizan lafzi mai takaitattun lafzi ne amma kuma ma'a kasrati ma'anihi tare da yawan ma'anoninsa ya zamanto yana da kwai yawan ma'anoni amma kuma lafzin gwaggwaba ne ɗan kaɗan ne lafzin ba shi da yawan littafin amma kuma cike yake da ma'anoni masu albarka masu alkhairi sahalat tanawuli wal hifz sannan kuma littafin ya zamanto mai saukin doka ne a wajen ɗaliban ilimi sannan kuma ya zamanto mai sauki ne wajen hadda idan mutum ya sa shi a gaba zai haddace shi to zai haddace shi cikin ɗan lokaci ƙanƙane gashi yana ɗauke da fatawoyi dubbai a ciki amma kuma zai haddace shi cikin lokacin da idan wato aka ce ya haddace wannan fatawoyin kadai to a rabin wannan lokacin a kasa wannan lokacin nashi da zai haddace waɗannan fatawoyin gida uku to a kashi ɗaya sai iya ɗauka zai iya haddace wannan littafin gashi littafi ne wanda yana ɗauke da fatawoyi dubbai a cikin shi to amma idan mutum ya sa kanshi yace zai haddace shi to zai haddace shi cikin ɗan lokaci ƙanƙane insha Allahu ta'ala na'am
astakhartu Allah ta'ala wa jama'tu lahu hadha al-mukhtasara wa awda'tuhu jazilan min wa awda'tuhu jazilan min al-jawahiri wad-darari
wad-durari
na'am wa samaitu
fastakhartu Allah ta'ala mallan yace sai na nemi zabin ubangiji subhanahu wa ta'ala wato da ya gaya mun haka shikenan sai na tafi na istikhara na maida wa Allah subhanahu wa ta'ala al'amarin idan har abin nan da aka yi bara a wajena in na cancanci in yi shi to Allah ka tabbatar da ni akan aikata shi idan kuma ban cancanci in yi shi ba Allah ta'ala ka kawar da wannan maganar shikenan ku bayan yayi istikhara sai Allah ta'ala ya bayyana mishi cewa yin abin ya fi alkhairi sama da wato dakatawa akan abin yace to wa jama'atu lahu hadha al-mukhtasar sai na tattara mai wannan al-mukhtasar din wannan abin takaitawa wannan littafi al-irshad as-salik wa awda'tuhu jazilan min al-jawahiri wad-durar wato wa awda'tuhu na ajje a cikin wannan littafin na ajje mai jazilan gwaggwaba min al-jawahiri daga jawharori wa durari da lu'a'ai na kalmomi wanda suke masu tsada da kuma fatawoyi wanda suke masu tsada wanda biduniha yurkabu alaiha, wato ana hawa saman abun hawa a yi bulaguro a tafi saboda ƙasa, neman ƙasa daga cikin waɗannan fatawoyin. To amma ya zo ya tattara maka su a guri ɗaya, kamar yadda wato al-imamu Amir ibn Sharahil al-Sha'bi ya ce, a'tainaka ha bi ghairi shay'in karkana yurkabu fi ma dunaha ila al-Madina. Wato fatawa ce bada ya ce, to mun baka ita ba da komai ba, mun baka ita kyauta wanda karkana yurkabu ila al-Madinati fi ma dunaha. Haƙiƙa malamai sun kasance suna hawa abin hawa su tafi Madina fi ma dunaha cikin fatawar da take ƙasa da wannan fatawar da muka baka ita, kyauta muka baka ita tafi. To shine yace na ajiye a cikin wannan littafin na jawharori da du'a-du'ai na fatawoyi waɗanda suke masu tsada na malamai da kuma hadisai waɗanda suke ingantattu. Na'am.
Wa samaituhu irshadas saliki ila ashrafil masaliki. Ala.
Na'am. Wa samaituhu, malam yace na ambaci wannan littafin nawa irshadas salik, shiryar da mai shiga ila ashrafil masalik, zuwa ga mafi daukakar mashigogi, wato shine addini na musulunci. Shiryar da ɗalibin ilimi wanda yake so ya fahimci addini na musulunci saboda ya shiga babbar mashiga ita ce aljanna, to shiryar da shi zuwa ga hanya wanda take mai yakiya. Ala mazhabil imam al-a'zam
abi abdullahi malik ibn anas ibn anas qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu wa 'ala allahi al-mu'tamadu fi bulughi takmili wa huwa hasbi wa ni'mal wakil.
Ala mazhabil imam al-a'zam, wato akan mazhabata al-imam al-a'zam, limami wanda yake mafi girma daga cikin limamai na musulunci, wato daga cikin limamai dinnan na mazhabobi guda hudu, to al-a'zam din. To amma al-imam al-a'zam wanda yafi shahara daga cikin waɗannan malaman nan guda hudu shine al-imamu Abu Hanifa, shi yafi shahara da wannan suna saboda shi yafi su kwanaki, shine ake ce da shi al-imamu al-a'zam. To amma ya baiwa al-imamu Malik wannan tuta saboda al-imamu Malik ya cancanci a girmama shi, yace akan abinda al-imamu Malik al-imamu al-a'zam ya tafi akai, abi abdullahi baban abdullahi Malik ibn Anas Malik dan Anas al-imamu Malik qaddasallahu ruhahu, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake ransa, wa nawwara dharihahu, Allah ta'ala ya haskaka mai kabarinsa, wa 'ala allahi al-mu'tamad al-mu'tamad, wato majingina ga Allah subhanahu wa ta'ala ne kadai take, wato madogararmu majinginarmu ga Allah ta'ala ne kadai take, fi buluji takmil, wato cikin isar wato kamala cika abinda muka yi guri akan cika shi na aiki na alkhairi, wa huwa hasbi, Allah ta'ala ya isar mun, wa ni'mal wakilu, madalla da abin dogaro idan ya zamanto shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai mu kwana anan abinda muka yi daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada akai, abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana. Wa bihadha alqadar kifaya, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.